وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Juma'a, wanda yau 7 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 3 miladiya 2025. Muna cikin sura ta 50, suratul Qaf. Wannan ayoyi da aka karanta tun daga aya ta 39 zuwa ta 42 an karanta su a jiya lokaci manhalinsa. Allah yake ce wa manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fasbir ala ma yaqulun, kayi hakuri dangane da abinda suke faɗa. Kamar yadda muka ambata a jiya, kalmomi na muzantawa da cin mutunci da cin zarafi wanda duk za su iya faɗa domin su ga sun bakanta wa manzo alaihi salam babu abin da suka rage. To Allah yake ta bashi hakuri alaihi salatu wassalam, na farko dan ya zamo abun koyi ga duk wanda ya biyo bayansa. Abu na biyu, domin daga cikin waɗannan masu izginin akwai wanda kuma Allah ya sa yana da rabo ya musulunta daga baya. To nan ya ce alama ya ƙulun, jumhurin malamai sun ce ita ya ƙulu ɗin ala babiha, wato a bisa abin da suke faɗa, su ce boka, su ce abin nan mawaƙi, su ce mai halinka, su ce kaza da kaza. Al-Imam Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa At-Tahrir wa At-Tanwir shi yana ganin ita wannan alama ya ƙulun ma'anarta kenan alama ya fa'alun, domin a larabci za a ce fa'ala kaza ko ko ƙala kaza, ana nufin fa'ala kaza. Abinda zai nuna mana wannan hadithin Ammar Ibn Yasir radiyallahu ta'ala an, lokacin da ya zo yake faɗa ya ce akwai ran da ya tafiya, sai janaba ta same shi. To sai ya ga cewa idan janaba ta samu wanka ake yi, amma kuma yanzu ga shi babu ruwa, to sai ya yi birgima irin yadda jaki yake yi, yana ga wannan shi ya kwafe makwafin taimamar da zai yi. To da ya je ya faɗa wa manzo alaihi salatu wassalam, ya ce ma'aikin Allah ga abin da ya faru, ga abin da na yi, sai ke cewa inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza. Manzo alaihi salam sai ya dafa ƙasa da tafukansa biyu, kun ga sai ya ce an taqula, ma'ana kenan an tafa'ala. To shi yasa Ibn Ashur sai kawo misalai da suke nuna kaman abin da ake aikatawa, ya ce kaman abin da ya faru na muzantawa da wasu daga cikin mushrikai suka yi manzo alaihi salam. Ya kawo misali na kissan Uqba ibn Abi Mu'ayyib alayhi la'inullah, wanda ya zo ya sami manzo sallallahu alaihi wasallam a Ka'aba yana salla, sai ya dauko mahaifar raƙuma wacce aka jefar a bayan gari yazo ya dora a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda wulakanci nana Fatima Allah ya kara mata yadda ta zo ta dauki wannan mahaifa ta jefar da ita akwai randa ma manzo alaihi salam yana salla yazo da mayafi ya shake wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shi ya taso ya bangaje shi ya gurgar da shi yace a taqatuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yanzu ko a kashe mutum dan ya ce abun bautarsa shine Allah subhanahu wataala kuma ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku kaga wannan aiki ne a aikace na wulakantawa da kuma ainihin nuna rashin mutunci to kenan nan zamu ce manzo sallallahu alaihi wasallam an ba shi hakurin dubbiyar yayi hakuri da abin da suke aikatawa tattare da shi na rashin sanin ya kamata sanan yayi hakuri da abin da suke faɗa masa na miyagun kalmomi sannan yace wasabbih bihamdi rabbik kai sallah game da gode ma ubangijinka mun faɗa ajiya cewa malamai sun yi kokarin fayyace ma'anar wannan ibn kathir rahimahullah ta'ala yace nan da aka ce asbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kun ga lokaci daya wa qabla ghurubiha lokaci na biyu sannan kuma sai aka ce wa minan layli nan ma kuma sai ya zamo lokaci na uku sai ce to farkon musulunci an farlanta sallolin farilla biyu kafin sallar asuba sannan kuma da kafin faduwar rana a daidai lokacin da asar kun ga lokuta biyu kenan yace wannan kafin ayi isra'i da manzo alaihi salam kada ku manta tun kafin manzo Allah ya isra'i an shar'anta sallah amma ba da wannan irin yanayin salloli biyar a lokuta biyar wannan mai raka'a biyu wannan mai raka'a uku wa'annan masu raka'a hudu ba ba haka sallan take a farkon musulunci ba kamar da Ibn Kathir ya ambata raka'a biyu kafin fitowar alfijiri wata biyun kafin faduwar rana sannan kuma qiyamul layli kenan shine wa minal layli domin manzo alaihi salam sai da aka farlanta masa qiyamul layli shi da sahabbai tsawon shekara guda cir ya ilahi yanzu inda za a ce an farlanta mana ta wata guda wa zai kai labari amma su sahabbai sai da aka farlanta masa qiyamul layli ta shekara guda bayan shekara sai aka sauke farlanci akan su ta zama farilla akan manzo alaihi salam har ya koma ga Allah subhanahu wataala to shi ne Ibn Kathir ya faɗa yace to wannan shine abin da ayat take nufi bayan dawowa daga Isra'i to sai aka farlanta wannan salloli guda biyar wanda kun shaji asalin su 50 ne annabi Musa alaihi salam lokacin da manzo Allah ya ban ruwa wajen mahaliccin sa annabi Musa ke cewa me Allah ya baka yace ya bani salloli 50 sai ce to na jarraba banu Isra'il da abinda bai kai wannan ba sun kasa al'umma ka ba za ta iya ba ka koma ka nemi sauki a wajen Allah manzo alaihi salam ya koma wajen Allah aka rage biyar ya dawo annabi Musa ya ce ka sake komawa ya kai ya kawo alaihi salam har sai da aka rage 45 ta zama sallah biyar kuma saboda gata da aka yi mana aka ce wannan biyar din in mun yi ta to kamar ladan waccan 50 din bil munasaba yanzu kuma akwai ɗan kankamba wai su suna yin 50 salatin ai yanzu akwai wannan ɗan bid'a wai sallah 50 ma'ana kenan abinda Allah ya bada din sun rena saukin da aka nemo mana su wannan suna ganin sun ara sun yafa ba sa bukata Allah ya kiyaye wannan tsaurin ido ne wa shari'a a ce wai kana wata sallah 50 wai saboda shine asalin sallah to yanzu shikenan a tambaye ka waccan sallah 50 din dan Allah ko wace raka'a nawa nawa ce kaga dai ba wanda ya fada maka raka'a kaza kaza ce to sannan kuma wani lokutan aka ware musu baka da wannan amsar to kaga duk abin da zaka kenan da molan ka zaka yi in Allah ya baka kyauta to kace Allah na gode in Allah ya ma sauki to ka karba hannu bibi ka gode wa Allah subhanahu wataala to kamar yadda ce wasu malume suka ce amma malume su ba wannan magariba da sallar isha to wasu malaman suka ce a nafil filu ake nufi kamar yadda na ambata kirin da tasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika wannan menene umarni ko wasabbih to idan mun ce sallolin farilla ake nufi ya zama amru wujubin umarni ne na wajibi idan mun ce nafil filu ake nufi ya zama amru istihbabin umarni ne na mustahabbi ya zo hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar nafila bayan farilla in banda bayan asuba da bayan la'asar kenan manzo Allah yana nafila bayan azhar yana yin nafila bayan isha'i shi sanya ma wani hadisi yazo yace akwai as-sunanur rawatib guda 12 a wata riwaya guda 10 duk mutumin da ya kiyaye su za a gina masa gida a cikin aljanna ma'ana banda aljannan kuma akwai wani gida na musamman shi kuma takwitin wannan sallolin ne wata riwaya raka'atani qabla dhuhri wa raka'atani ba'daha kaga hudu kenan wa raka'atani ba'da al-maghrib shida waraka'atani ba'da al-isha takwas waraka'atani qabla al-fajr goma kenan to wata riwayan arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri kaga hudu waraka'atani ba'daha shida waraka'atani ba'da al-maghrib takwas waraka'atani ba'da al-isha goma waraka'atani qabla al-fajr kaga sun cika goma sha biyu abinda malamai suka ce ka dunga nau'antawa wani lokacin kai hudun kafin az-zuhr biyu bayanta wani lokaci kai biyu kafin az-zuhr biyu bayanta wannan hadisi da wannan sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita sallar asr akwai raka'a hudu da ake yi kafin ita amma wannan hudu ta kafin asr ba ta cikin as-sunan rawatib sai dai kuma tana da kalala da daraja saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla arba'an ko kuma rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-asr Allah ya ji kan mutumin da yayi nafila raka'a hudu kafin sallar al-asr to kenan ita ma wannan raka'a hudu ce wacce take mai falala amma dai ba ta daga cikin wa'incan sunnoni rawatib da muka yi bayani a kai bakan su Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi game da gode ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wa qabla al-ghurub da kafin faduwa wa min al-layli fasabbihhu sannan a cikin dare ma ka tsarkake Allah wa adbara sujud da kuma bayan ainihin salloli wannan adbara sujud malaman tafsiri sun yi sabani kun san shi at-tasbih ya'ti bi ma'ana as-salah ya zo a hadithin Anas kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi manzo al-islam yana nafila akan abun hawansa kaga yusabbih kenan yusalli an-nawafil yana sallata nafilu to sai yasa wasu suka ce nan wa adbara as-sujud to kuma kai wata nafilar bayan sallar farilla kenan sai suka ce anan ana nufin raka'a biyu ta bayan ainihin isha abin nan biyu ta bayan az-zuhr da biyu ta bayan maghriba da biyu ta bayan isha'i suka ce shine ake nufi wasu suka ce wasabbih kamar yadda an bata ajiya at-tasbihul ma'ruf tasbih da aka sani subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 wannan ya zamo az-zikrul muqayyad zikiri wanda aka takaice shi da kuma bil munasaba na fada mana a baya zikiri wanda manzo alaihi salam ya iyakanta adadin sa iyaka thumma iyaka ka kara sai dai da mantuwa ka je ka karanta littafin da ya zamo ga magari muna da shi kowa a gidansa ihya usunna nawa ibn danfodi rahimahullahu ta'ala littafin ihya usunna to ya daga cikin bayanin bid'o'i da yayi ya kawo ya cire to magana daga al-madkhal na ibn al-hajj yace akwai mutumin da kullun yin sallar farilla sai subhanallahi 34 walhamdulillahi 34 Allahu akbar 34 ma'ana ai karin hasana ba laifi bane to subhanallahi laifi ce dan an kara daya menene ana sa fahimta kenan to da Allah ya tarfa wa garin sa nono wata ran yana bacci sai yi mafarki alkiyama ta tsaya ga mutane nan sun yi layi ana ta ba su ladan tasbihi na bayan salloli ana ta kiran sunaye ana ba mutane aka gama lissu ya kare ba sunansa ya zo wajen mala'iku ya ce shi bai ji sunansa ba ya sunanka wane to kai tasbihi nawa kai ya ce shi 34 ya yi suka ce ayya ai nan na masu 33 ne ba ba mu mai yi da hudu ba to ina kake sarkin karambani a karambana idan aka ce kayo allura ka je kayo garma saboda san iyawa in Allah ya ce kayo allura ko matsi fata ka da kayo ballantana kayo garma da za a yi ba duka da ita Allah shi ya fi ka sanin sirrin ibada mun sha faɗa duk yadda kake ganin kyawun abu idan musulunci bai baka umarni ka yi ba to in kai kayi kankan ba in kai sa'a ka tashi ba yabo ba fallasa ma sai barka ballantana fallasa za ta biyo baya nikan buga misali da hadithin bara in ban manta ba ko wanda daga cikin sahabbai wanda manzo alaihi salam ya koya masa azkar na kwantawa bacci daga cikin azkar din amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wannan sahabi yace sai naje na haddace wannan zikirin sai na zo wajen manzo alaihi salam nace bari in karanta ka ji ko na iya da yazo sai yace amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta sai manzo Allah ya ce a wa bi nabiyyika alladhi arsalta kalmar rasul ta fi ta nabi matsayi dur rasuli nabi ne ba ko nabi ne rasuli ba amma manzo Allah sai ya hana shi ce ba haka ake yi ba wa bi nabiyyika alladhi arsalta abin da yasa nake maimaita irin wannan akwai yan karambani wanda suke cin kasuwar bid'a idan suka yi wani abu kace bid'a ne zai ce to shikenan yanzu fadar la ilaha illallah shine ba kyau wannan kalmar ce kake so kace ba ta da kyau ko subhanallahi ne kake so kace ba kyau ko bin subhanallahi ba kyau wanda daga cikin magabata ina jin ko ibnu musayyib ko wani daga cikin magabata ya ga wani yana ta nafilifilu bayan alfijiri ya fito yace bawon Allah idan alfijiri ya fito ana datsi nafilifilu sai ce to kana nufin Allah zai yi min azaba dan nayi sallah sai ce a zai maka azaba dan kai bid'a kenan din yadda kake ganin kyawun abu to ka tambayi ilimi ya tabbata daga manzo alaihi salam ko aikin sahabbai in ya tabbata fa ne'in mahi sai ka je ka aikata kayanka amma ya zama molanka hasashen wani to sai ka bata maka kanka lokaci baka da lada Allah ya kiyaye Allah sai ce wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib wastami' yawma yunadil munadi ka saurari wannan da mai kira zai yi kira min makanin qarib daga wuri wanda yake makusaci to idan muka duba ita yawma ظرف زمان ne shi kuma zarfu zaman ba a jin sa da kunne kuna ganewa zarfu zaman yanzu kaman a ce yau juma'a yanzu kana jin juma'a cikin kunnanka ba ka jin juma'a cikin kunnanka kuma sai ka ce wastami'i yawma ka saurari wuni kaga wuni shi kankin kansa ba shi da amo wanda zaka ji da kunne to sai wasu malamai suka yi taqdiri suka ce akwai maf'ulun bihi muqaddar ko dai ka ce wastami sayhata yawma yunadil munadi ka saurari tsawa ta wunin da mai yekuwa zai yekuwa ko mai kira zai kira ko kuma wastami nida al munadi kaga an nida sauti ne zaka iya ji da kunne wastami nida al munadi ka saurari kiran mai kira to amma shi ibn atiya rahimahullahu ta'ala yana ganin ita wannan wastami ma'anarta shine wantazir kenan sai ya zama yawma maf'ulun bihi ne kaman wantazir innahum muntazirun kaje ka jira ka saurara kenan a bisa wannan ma'ana ta ibn atiya duk da cewa in ka kalli dan sif din sa ibn atiya ya rasu a cikin karni na 6 ya rasu 500 da yan kai to kafin shi ban ga wani tafsiri da ya fassara wannan wastami da wantazir ba Fakhruddin Razi a cikin littafin Sifatul Ghaib ya ambaci wannan ma'anar fa amma ga alama shi ma daga ibn atiya ya cira to tunda Fakhruddin Razi ya rasu karni na 7 600 da yan kai ya rasu almuhim wannan wastami an ba ta ma'ana biyu ko dai ka kasa kunne ka saurari tsawar mai tsawa ko kuma kiran mai kira ko ma'ana ta biyu ka jira zuwan wani wune yawma yunadil munadi ranan da mai yekuwa zai yekuwa mai kira zai yi kira min makanin qarib daga wuri wanda yake makusaci me yasa aka ce wuri makusaci malaman tafsiri sun ambaci ma'anoni kamar guda uku wasu suka ce abinda yasa aka ce min makanin qarib domin ardul mahshar ba ta da nisa da yawa daga makka inda ake sauke wannan aya tunda ita suratul qaf sura ce makkiya saboda haka idan an kwatanta sauran garuruwa fitattu a wannan lokacin to makka ce tafi kusa da inda za a yi tashin alkiyama to kenan za a ce min makanin qarib kenan qaribin min mahbatil wahyi makusaci daga wurin saukar wahayi ma'ana ta farko kenan wasu suka ce min makanin qarib ana nufin akwai as-sakhara wani dutse da yake a baitul maqdis cewa to shi al-munadi zai taka wannan sakhara ita sakhara din nan ita ce al-qibla yahudawa a wajen ainihin sallah to sai suka ce ita sakhara din ta fi kusa da sama ma'ana tsakaninta da sama ya fi kusa ce in ka kwatanta da dukkan sauran wurare malaman tafsiri sun yi taqdirat amma lam tathbut hadithan misali akwai wanda suka ce tazaran sakhara da sama ta kusa kusan mil 12 wasu suka ce mil 18 to wannan babu wani hadisi da ya zo ya tabbatar da wannan wasu suka ce abinda ake nufi da min makanin qarib saboda shi mala'ikan idan yayi wannan tsawar to ba wanda za a ce ya ka dan uwansa ji ba komai nisan da kake to kaman dab kake da shi wannan mala'ika to kenan kowa da zai ji wannan ya zama min mabba wuri ne na kusa dan gani to kuma menene wannan ma'anonin guda uku babu wanda ainihin zai kore juna wurin makusaci ne daga inda ake sauke wahayi, sannan kuma sautin nan kowa zai ji shi bai daya, in wata da ke sai da barin duniyar manzo Alayhi Salam da shekara ana maganan 1400 da ɗan kai, amma kaman abun gobe zai faru ake cewa ka kasafin ne ya kace, saboda Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab innahum yarunahu ba'ida wa yarahu qariba, mu muke ganin abun da nisa amma a wajen Allah daf yake, shi yasa yace iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة مؤرضون حساب متانية كسصورة كيرس أما صناة كين غفلة سنبجري سنكودة كين الله كدا تدمو جوسي كمان بيتنبايا يتنبايا يتي ونين ونن يوم ينادي المنادي سيأكتي يوم يسمعون الصيحة بالحق ranar da za su ji tsawa da gaskiya, zalika yawmul khuruj, to wannan wuni shine wuni na fitowa daga cikin kaburbura, ma'ana da aka ce yawma yasma'una sayhata bil haq, me ake nufi da bil haq, wasu malamai suka ce anan kwankwasar kunnuwan mushrikan quraishawa ne, saboda sun ƙaryata alkiyama, bal kadzabu bisaa, a sun ƙaryata tashin alkiyama, suna cewa dai hira ce zance ne, ma'ana tunda sun ƙaryata kenan ba wani maganan busa gaho, ba wani maganan sauti, ba wani maganan kaza, to ran nan za su ji dahir, ran da suka ji wannan busa to sun san abun ashe da gaske ake. A nan mai tafsiri da aka ce fastibil sai ce khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan magana ce aka yi manzo tsira da aminci su har tabbata a gare shi, kai hakuri alama ya qulun ayil kufar, wato shine kai hakuri ga abinda kafire suke aikatawa gare ka ko kuma suke fada, min at-takdhibi na daga ƙaryatawa, wasabbih bihamdi rabbik, kuma kai tasbihi game da gode mu ubangijinka ko kuma ainifin kai sallah, shine mai tafsiri yace salli hamidan, kai sallah kana mai godiya ga Allah, kabar tulu'i shamsi kafin fitowar rana yace ai salatu subh shine sallar asuba, wa kabar al-ghurub da kuma kafin faduwar rana ai salatu dhuhri wal asr shine sallan adhhar da al-asr, wa min al-layl fasabbihhu, sannan da dare ka tsarkake Allah yace ai sallin isha'ain shine kai sallah ta magriba da isha, wa adbar as-sujud, sannan da bayan salloli yace bi fathi al-hamzati a ce wa adbara jam'u dubur, to kenan dubur bayan, sannan adbar jam'i ne nasa, to akwai wanda suka karanta ko quri'a bi kasriha, sannan an karanta da kasra, ma'ana za mu ce al-imamu Nafi'u da Ibn Kathir da Hamza a cikin qurra'u saba'a, sannan da Abu Ja'far da Khalaf al-Ashir a cikin wancin cikin uku sun karanta wa idbara sujud, saura da ban ambata ba su kuma sun karanta wa adbara sujud, kenan duk dai ma'anar su, da idan muka ce wa idbar ya zama masdari, in muka ce adbar jam'i ne na dubur, to kenan bayan salloli, saboda sallar ba ɗaya bace ko bayan ma ba ɗaya bane ba, to shi yasa aka yi jam'in sa, ai sallin nawafil almasnuna, ka sallaci na filfilu wanda suke na sunna a ƙibal fara'id bayan kammala farilloli, wakila a wata faɗa aka ce almuradu abinda ake nufi haƙiƙatu tasbih shine haƙiƙarin tasbihi fi hadhihi alawqat a cikin wannan lokuta, mulabisan lilhamdi kuma kana mai takuduwa ko ku abun haɗawa da gode ga Allah, wastami wato ka saurara ya muhatab ya kai abokin magana ka saurari makuli wannan zance nawa a wannan to sai mu ce wastame magana ta daga ta cika in mun ce makuli shine fa'ulun bihi to shi yauma sai zama sabuwar magana yauma yunadi almunad sai ce huwa israfil shine israfil randa zai kira min makanin qarib daga wani wuri wanda yake makusaci sai ce minas sama'i daga sama wa huwa sakhratu baitil maqdis shine wannan dutse da yake baitul maqdis aqrabu mawdhi'in min al-ardi ila as-sama' shine wuri da yafi kusa da sama daga ƙasa yaqulu abinda mala'ika zai faɗa shine yace ayyatu hal-izamul baliya ya ku wayannan kasusuwa ruddudugaggu wal awsarul mutaqatti'a ya ku wayannan gabobi wanda suka tsitsinke wal-luhumul mutamazzika ya ku wannan namomi da kuka ciccire ya zama dukkan rarrabu da juna wa shu'urul mutafarriqa da kuma gashi na jiki wanda ya zama ya daidaice innallaha ya'murukum Allah yana umarta ku an tajtami'ina ku hadu wuri daya ifasallu qada domin yanke hukunci wannan shine abinda malamin tafsiri suka ambata sai ke cewa yauma ita wannan yauma badalun min yauma qablahu wato Musa yace ta yauma wancan wanda yake kafin wannan yasma'una ayyul khalq wato ranar da hadde to shine sai ki ta wahiyan nafhatu saniya shine Musa ta biyo min israfil daga israfil sai ki wahiyan ta kuna qabla nida'ihi aw ba'dahu to ita wannan sai hadin ma'ana wannan tsawar za ta kasance kafin busa kafan ko kuma bayan busa kafan sai yace zalika ayyul yawmin nida shi ay yawmun nida wato wannan wuni da za a kira bina sama'i daga sama yawmul khuruj shine wuni na fitowa min al-qubur daga kaburbura sai ya ce wa nasbi yawma abinda yayma yawma wannan nasba shine yunadi muqaddaran wato za a kaddara yunadi a can din ay ya'lamuna aqibata takdhibihim wato za su gane karshen ƙaryatawarsu ma'ana ran da aka yi wannan Musa to za su girbi abinda suka shuka na ƙaryata al-qiyama sai Allah subhanahu wataala ya ce
inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'a dhalika hashrun 'alaina yasir نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نحيي ونميت تبس مو mu ne muke rayawa kuma mu ne muke kashewa wa ilaina al-masir kuma zuwa gare mu makoma take yawma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa wannan da zai zamo kasa ta tsatsage musu su dunga fitowa da sauri da gaggawa zalika hashrun alaina yasir wannan tara mutane ne mai sauki a wajen nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne mafi sani dangane da abin da suke fada wama anta alayhi bijabbar kuma kai baka kasance mai tilastawa akan su ba fa dhakkir bil qur'an kai gargadi da alqur'ani man yakhafu wa'id da duk wanda yake jin tsoron narkon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala da ya fadi tashin alkiyama da busar da za ta kai mutane zuwa ga wannan hali sai ya ce inna nahnu wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanci ya faɗi wannan inna nahnu mu tabbas mu nuhyi wa numitu mu muke rayawa kuma sannan mu muke kashewa ko wani ya zama sababin daukar ran wani to a haƙiƙa bai wuce tsani ba Allah shine wanda yake karɓar ran mai rai idan rayuwa ta kare duk wayan mai wayo in kwanansa sun kare shikenan magana ta riga ta kare duk dolancin dolo ba zai mutu ba idan kwanansa ba su kare Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul kan sakalin Allah zararre radiyallahu ta'ala an babu wato kunar bakin waken da Khalid bai yi ba a fagen fama amma Allah bai rubuta ya mutu a fagen fama ba zaka ce Khalid yadda Allah ya yi shi a jahiliyarsa da musuluncinsa ba a yi kaito ya jagoranci yakin da ba a ci nasara ba ai shine kwamandan yaki a lokacin da aka yi wa musulmi kisan kiyashi yakin Uhud ai shine kwamandan Qurayshawa a wannan lokaci duk yakin da ya jagoranci za ga Allah ya ba da nasara to amma me ya faru akan gadan sai mutu malaman sirra suka ce a jikinsa tsakanin sara da suka da abin da ya kama da haka sun fi 80 a jikinsa sukan mashi harbin kibiya saran takobi amma Allah bai yi ya mutu a bayan fama ba akan gadansa Allah ya yi zai mutu akwai sahabi da ya shiga musulunci wunin yakin Uhud da can yana tsananin gaba ga manzo alaihi salam to Allah da ya so shi da rahama sai ya ga Madina wato ta yaye ba kowa sai ce ina Muhammadu da mutanansa aka ce ai sun fita yaki sai ya kalma shahada ya zari kan sakalin sai ya tafi fagen fama kafin ya shiga aka kashe shi kun ga shi ran nan ya fita yakin ran nan kuma Allah ya karbi rayuwarsa me wannan yake nunawa yana nuna cewa kwana in ya kare to dole a tafi wani traffic a cikin magana jari idan ajali ya yi kira ko babu ciwo a ji in dai ajali ya kira dan adam to za ka ga cewa ya tafi ko ya shirya ko bai shirya ba so nawa za ka ga an zo an yi hatsarin mota motar nan ta zamo kamar wani gwangwani da aka take sai ka ji an ce mutum ɗaya biyu sun fita wani ma a ce ko karaya babu wani ma motar ta dare biyu amma sai ka ji an ce wani ko ƙwarza ne bai yi ba wani kuma a cikin hatsari a cikin gari za a ce wata mota ta dauki wata mota sai ka ji an ce duk an mutu a ciki domin a nuna cewa ba tsananin hatsarin zai ɗauke rayuka ba ba kuma sassaucin sa ne zai sa ainihin rayuwa ba Allah shi ne yake karɓar rayuka shi yasa ce inna nahnu nuhyi wa numitu mu ne muke rayawa kuma mu ne ainihin muke karɓar rayuka Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shi ne yake karɓe rayuka idan ainihin lokacin wafatinsu ya riga ya yi sai ya ce wa ilayna al-masir kuma zuwa gare mu makoma take inda ga magarin larabci ne sai a ce al-masiru ilaina makoma zuwa gare mu take to amma dan a nuna cewa komawar a wajen Allah ne shi kadai sai ya gabatar da ma haqquhu ta'khir sai ce wa ilaina al-masir shi ilaina khabar ne al-masir mubtada ne kenan wannan ilaina ya zama khabar muqaddam al-masir mubtada muakhkhar wa ilaina al-masir zuwa gare mu makoma take wato wannan yana daga cikin kalubalen da Allah ya yi wa duniya ne ma dan adam da aljan kuma babu wanda ya tsallake shi da Allah ya ce kullu nafsin na'iqatul maut an taba samun wani mai rai wanda ya tumbatsa mutuwa ta tsallake shi a sai dai kawai a jira lokaci in lokaci yayi zai tafi in lokaci bai ba zai je ba to sannan idan mutun ya mutu an taba jin wanda ya koma zuwa ga wani Allah dole ga Allah din za a koma Allah sai ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tunda Allah ya faɗi wannan ba taɓa samun wanda ya bauɗe ba Allah ce minha khalaqnakum daga ƙasa muka halitta ku ma'ana asalin babanku annabi adam yumbu ko tabo da shi aka halitta shi wa fiha nu'idukum kuma a cikin ƙasar zamu mayar da ku ko ka yadda ko baka yadda ba a ƙasa zaka koma ko dai ai rami a binne ka ko in baka samu ramin ba a kanta zaka zagwanye ka kare kenan dai ƙasar da Allah ya ambata cewa cikin ta za a koma har yanzu ba a samu dan tawaye ba ko dai kana ji wani abin da ai hakuri yana cewa shi in ya mutu a saka shi a cikin amiya a dora shi akan bishiya eh wai mala'ika in ya san wuta bai san wuta ba eh domin idan wai yana jira da an binne shi zai takube shi ba in ya san wuta bai san wuta ba sai a saka shi a sama in yazo ya dudu ba zai ga shi shi ke na magana Allahu musta'an wato jahilci jahilci matsalar sa ba kadan ba ce ba shi yana ga dan yi haka to shi ke ne to tunda baka tsere masa ba haka dauki ranka ai tunda aka dauki ranka to duk inda zaka shi kuma sai an gano ka Allah ya dace da to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa makoma zuwa gare mu ga baki daya a wata ayar inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un wato wannan yana nan baka gaskiya alqur'ani yace inna nahnu tabbas mu narithul arda wa man alaiha mu ne zamu gaje kasa da duk wanda yake kanta wane yana jira wane ya mutu ya ci gado shike nan ya mutu ka ci gado to kai ma ana nan ana jira ka mutu a ci gado shi ma wanda ya jira ka ka mutu ya ci gado shi ma ana nan ana jira sai mutu a ci gado abinda ka gada wani ya gada shi ma abinda ya gada wani ya gada ƙarshe dai sai kowa ya ƙare Allah ya gaje kowa dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga gare shi muka tawo kuma zuwa gare shi zamu koma Allah ka datar da mu to kaman wani yayin tambaya yace wai waccan wancan wuni da aka ce wuni wanda mai yekuwa zai yekuwa mu dai ba mu gane sosai ba wani wuni ne tunda an ce wato abin nan al-khuruj menene makaranta a abin nan a zalika yawmul khuruj yawmul khuruj to kaman wani tambaya yaushe ne yawmul khuruj sai Allah ya ce yawma tashaqqaqul ardu anhum shine wannan da kasa za ta tsage masu wasu malaman tafsiri suka ce a kabari daya Allah shi ya san adadin mutanen da za su fito saboda kabarin da aka binne ka Allah shi ya san dubunnan da aka binne kamar yadda na faɗa kusan kwana biyu nan inda muke zaune ba mu san al'ummatan da aka binne a wannan wurin ba shekaru ɗaruruwa shekaru dubunnai to mu ma za a zo a binne mun a tafi wasu su zo su ga kan ba ai kowa a wannan wurin ba to shi sai aka ce yawma tashaqqaqul ardu anhum ko kuma yawma tashaqqaqul ardu anhum duk an karanta Nafi'u da Ibn Amir da Ibn Kathir a cikin Qurra'us Sab'a sun karanta tashaqqaqu ai nufin so karanta da shadda domin asalin sa tashaqqaqu to sai suka yi idgamin ta'un a cikin shino kamar wanda suka ce tashaqqaqu sun shafe ita wannan ai nufin ta'un din to ran da kasa za ta tsage masu sira'an su fito da gaggawa Allah ya ce muhti'ina ila da suna ta gaggawa zuwa ga inda suka ji sautin ana kiransu khushan absaruhum gannansu sun kaskanta, yakhrujuna min al-ajdafi, suna fitowa daga cikin kaburbura, ka'annahum janadun muntashir, yadda ka san fari wanda aka tarwatsa, wannan suka yi nan, wannan suka yi nan, wannan suka yi nan, haka yan adam za su tashi, yadda ka san farin dango. Allah ka dace da mu, Allah subhanahu wata'ala sai ya ce zalika hasharun alaina yasi, wato kamar wani ya tambaya ko ya ga girman abu. To yanzu tunda an ce mutane za su fita a guje a firgice, wasu sun yi dama, wasu sun yi hagu, wasu sun yi gaba, wasu sun yi baya, to kuma yaushe ne za a hada su wuri daya? Sai Allah ce zalika hasharun alaina yasi, wato alaina ta shiga tsakanin as-sifa da mausu. Takadirin ayar zalika hasharun yasirun alaina, to amma dan a nuna wane ne zai yi aiki, to shi yasa Allah sai ya kawo ya ce zalika hasharun, wannan wata tarawa ce alaina, a wajen mu yasirun, mai saukin gaske, ba wata matsala. Yanzu a ce mutanen garin nan Allah ya kiyaye, a ce wani abu ya firgita su, an tarwatse, wannan sun yi nan, wannan sun yi nan, da Allah wa kake da shi wanda zai iya tara su a lokaci daya? Ai zai yi wahala, in an kebo wasu wasu ba za a yi kebo su ba, in an ga wasu wasu ba sai inda suka yi ba. To amma a cikin yan daƙiƙoƙi tif Allah subhanahu wataala ya haɗa mutane, wannan zai nuna maka aikin Allah ba aikin sauran bayi ba ne ba. To anan a cikin tafsiri yake cewa yawma badalin min yawma qablahu, ita ma wannan yawma badal ce ta yawma da take kafinta, wama bainahuma itiraf, kaman inna nahnu, to wata jumloli ne wanda aka bijiro tsakanin su. Tashaqqaqu ita bi takhfifi shin, a ce tashaqqaqu, wa quri'at bi tashdidiha tashaqqaqu, kaman yadda ne bayani Nafi'u da Ibn Amir da Ibn Kathir duk sun karanta aidin da wannan shadda. Yace bi idgami ta'i thaniya fil asl, an shigar da ta'un ta biyu, wato a asalin yadda kalmar take fiha aka shigar da ita a cikin shin, shine al-ardu, zalla kasa za ta tsatsage anhum, wato ta tsage musu, sira'an su fito da gaggawa. Yace jam'u sari, shi sira'an jam'i ne, wato sari mai gaggawa guda ɗaya, sira'a shi kuma jam'i. Yace halun muqaddar, wani hali ne abun kaddarawa, ay fa yakhrujuna musri'in, sai su fito suna masu tsananin gaggawa. Yace zalika hasharun alaina yasir, wannan tarawa ce mai sauki a wajenmu. Yace fihi faslun bainal mawsufi wasifa, anan an rabe tsakanin sifa da abin sifantawa, bi muta'alliqiha, da abin da yake da alaka da ita wannan sifa din, liftisasi, domin kebantuwa a nuna aikin Allah ne shi kadai. Wa huwa la yadur, kuma a larabci wannan ba abin da zai cutar bane ba. Sai ce wa zalika isharatun ila ma'anar hashar, wannan yana nuni zuwa ga ma'anan tara mutane, al-mukhbar bi, wanda aka bada labarin sa anhu daga Allah subhanahu wataala. Wa huwa al-ihya'u ba'da al-fana, shine rayarwa bayan karewa, wal jam'u lil ardi, da kuma tara mutane domin ya zamo ainihin an bijiro da su, kuma ayyukansu sun fito karara. Yan uwa, za mu takaita a nan abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu. Mai tambaya ta farko ita malam tambata shi, menene ingancin hadisin da mutane ke cewa wai akwai wata addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, idan ka karanta ta za ka gan shi a mafarki? To ni dai ban santa ba, Allah wanda ya santa ya koya mana, wanda ya bincika ya faɗa mana, sai a sanar da wajen al'umma insha Allah. Wannan shi bayan addu'a ya ce, me ye hukuncin masu shayin da suke hada suga da hasfotin, haka sunan azai? To hasfotin ko dan malle, dan malle to a cikin shayin su. Saboda na tattauna da wasu masu shayi ko me yasa suke hadawa, wasu sun ce idan iya sugan ne mutane suna cewa ba zaki, idan kuma iya sugan ne ba za su iya saya ba, in kuma yayi zakin da suke so to ba za su saya 150 ba, idan kuma sun sayar 100 kudin su ba zai koma ba. To anan matsala ce mai sauki, shin masu sayan shayi suna saya da masaniyan ba suga bane ba da wani abu aka hada, ko ko a'a suna saya a matsayin suga ne zalla ba hadi? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu kaida, yace man gashana alaysa minna, duk wanda ya mana algushu baya tare da mu. To shin masu sayan shayi suna saya ne a matsayin suga ne zalla suke bada wannan kudi 150 ko 100, ko ko a suna sane suga ne da wani abu da aka hada? Idan masu sayan shayi suna saya ne a matsayin su sun sayi shayi da suga zalla, to ka cuce su kai mai shayi, kuma sai an bi musu kadin su. Idan kuma suna saya suna sane ba suga bane zalla an hada da wani abu, to shikenan baka da laifi. Abinda musulunci yake so, la darara wa la dirara, babu cuta babu cutarwa. Yanzu misali akwai kamar mu dauki nono, akwai nono tsala, nono tsala din nan an fitar da man ciki ne, to akwai wanda zaka sun dan kara ruwa ciki, to wannan kara ruwan haramun ne, haramun ne, haramun ne, algushu ne. Idan kuma da za a ce shi wanda zai saya yana sane wannan nonon an kara ruwa haka ya saya, to nan baka da matsala. Ko ga manzo alaihi salam asalin wannan hadisi da na faɗa, kasuwar yan kayan abinci ya je, alaihi salam sai ya zura hannunsa a cikin mazubi kamar kace sanho ko bahu ko taiki, sai ya ji danshi, sai ce ma haza ya sahiba fa, sai ya ce asabatu sama'u ya rasulullah, ya ce ai ruwan sama ne ya taba shi, sai ce to me yasa baka saka mai danshin a sama ba, ta yadda duk wanda ya gani ya san mai danshi ne, sai ce man gashana fa laysa minna, duk wanda ya mun algushu baya cikin mu. Wannan kalmar tana da hatsari, kai yanzu a ce baka tare da manzon Allah ina ka sa gaba, kuma saboda abinda ba zai kashe ma kishirwa ba, to ku sani duk kudin cuta wallahi jini baya maganin kishirwa, kudin cuta ba hutu a cikinsa, kudin algushu babu albarka a cikinsa, sai ka tara kudin kana ganin kaman kamoris Allah sai zo ya rushe su a banza. Allah ke ya koyi dora maka wata musiba wanda ma sai an yi maula a cika sannan a samu maka lafiya. Duk wanda zai yi gaskiya Allah zai sa albarka a cikin kasuwancinsa. Saboda haka abinda nake ba ku shawara, ku masu shayi, idan kun sa wannan abin duk wanda ya zo ku, to ku faɗa masa, ku ce to ba suga ba ne zalla an haɗa da abinda yawa, ku faɗa masa an yi ƴan haɗe-haɗe, zaƙin ba na suga ba ne, suga ne da ƙanansa. Idan ya saya haka to shi kenan kun fita. Allah ya datar da mu. Wannan ya ce bayan ya yi abin nan, ya ce da fatan muna ce ƙoshin lafiya, Allah ya sa mu dace, amin. Ya ce mallam ina tambaya, mutumin da zai yi kiran sallah ba tare da ya yi alwala ba, Allah ya ƙara wa sarki lafiya, amin. Allah ya ƙara wa malam lafiya, Allah ya sa mu cika da imani, amin. Shi mai kiran sallah lada ne, akwai shuruɗu kamalin da shuruɗu wujubin a wajensa. Da gaske shuruɗu kamal ya zama yana da alwala. To in kai kiran sallah da alwala, kiran sallah ka ya samu kamala. Amma idan kai ba alwala, kiran sallah ka yayi amma dai bai samu kamala ba, kamar ta mai alwala. To wannan shi ne abin da malamai suka ambata. Tambayar da za mu amsa daga ƙarshe a yau ya ce, malam tambayata a nan shi ne, na taɓa jin wani malami ya ce duk wanda ya jera salloli guda 40 ana ta da iƙama tare da shi, wato ya yi kwana 8, yana samun salloli 5, za a tserar da shi daga azabar wuta, sannan ba zai mutu munafiki ba. To ni dai ina kirgawa kaina, yau kwana 5 kenan ina samun kowace sallah da ni ake ikama, sai yau da asuba. A saurara ya ce, sai yau da asuba sai aka sami akasi, na tsaya jiran aboki har aka tada ikama. To yanzu malam lissafin ya rushe kenan. To wannan magana ta cewa wanda ya samu sallah 40 za a tsere da shi daga wuta, kun ba zai mutu yana munafiki ba, gaskiya ban san wannan maganar ba, ban san ta ba. Zan bincika, in akwai ta inganta zan muku bayani, amma dai a yanzu ban san ta ba. Za mu tsaya a nan, abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai. In akwai ‘yan uwa marasa lafiya da yawa sun roƙi addu’ar ku, muna musu addu’a, Allah ya gafarta musu. Akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai, a Sheikh Sa'idu Alhassan Jingir, wanda kowa ya san shi babban malami ne, an sha gwagwarmaya tsawon shekaru ta kira zuwa ga sunna. To an ce Allah ya yi masa rasuwa a jiya, muna yi masa addu’a, Allah ya yafe laifukansa, Allah ya kyauta makwancinsa, abubuwa da ya yi na lada Allah ya cika masa kurakuransa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa. Akwai Yahuza Suya wanda da yawa sun san shi, yau Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa, a jiya an yi jana'izarta a yau. To shi ma yana roƙon addu'a ko ga wannan mahaifiya tasa. To muna masu addu'a da ma musulmin da ba mu sani ba gabaki ɗaya, Allah shi yafe laifukansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa sun huta kurakuransu, Allah ya yafe abin da suke na lada, Allah ya cika musu lada. Akwai honorable chairman na cikin garin Dutse, ya ɗauki nauyin saka wannan tafsiri a JTV, muna yi masa addu'a, Allah ya masa kyakkyawan sakamako. Dukan wanda zai amfana da wannan, to Allah ya bashi wannan ladar, Allah ya cika masa ladarsa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa buɗin alkhairi. Shi ma dattijo duniya ba hutu, ba sai na faɗa ba, dama aikin sa ne tun ma kafin azumi da sati uku, tun ya bayar da kuɗin wannan program kamar yadda ya saba, kuma yana shirye-shiryen tafiya Egypt domin neman lafiya. To muna masa addu'a, Allah ya kai shi a cikin aminci, kuma Allah ya bashi cikakkiyar lafiya, ko abubuwa da yake ma addini, Allah ya cika masa ladarsa, Allah ya jiƙa mahaifinsa ya mayararsa albarka. ‘Yan uwa, akwai mutane da suke cikin matsaloli, su ma suna roƙon addu'a, ko muna masu addu'a, Allah ya fitar da su daga wannan matsaloli, Allah ka yaye damuwar kowane musulmi, Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya, Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya, Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Fitintinun da suke faruwa a ƙasarmu da wanda muka sani, da wanda mu sani ba, Allah ka maganta mana su. Ya Allah ka ɗauke mana fitintinun da muke fama da su a wannan ƙasa tamu. Ya Allah ka yi riƙo da hannayen shugabanninmu, inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon ɗorawa, inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa. Allah ka inganta shugabancin wannan ƙasa tamu. Allah ka saita shugabancin wannan kasa tamu Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka yayi damuwar kowanne musulmi ya Allah bayinka da suke hannun ƴan ta'adda maza da mata Allah ka fukuto su ya Allah Allah ka yaye musu damuwar da suke ciki da kaskanci da takurawa da azabtarwa Allah ka kubuto da su ya Allah mu kuma Allah ka kiyaye mu fadawa hannun waɗannan mutane masu shiriwa a cikin su Allah ka shiryar da su wanda ba za su shiryu ba Allah ka dauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka yaye mana wannan musiba Allah kai ka san bukatocin dukkan musulmi na abin da suke so ka ba su da wanda suke so ka yaye musu da wanda suke so ka kare su Allah ka biya mana wannan bukatoci ga baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين